cikinsa komai game da zaɓuɓɓuka da za a yi a kogi da kuma a jiran bayelsa.
Mr. Nick Dazan, kakakin hukumar zaben Najeriya kenan, ke bayyana irin shirye-shiryen da hukumar ta yi don gudanar da zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa. To sai dai kuma, shahararren lauyan nan Mr. Femi Falana ya ce hukumar zaben Najeriya ba ta da ikon gudanar da zabe a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Kasancewar a halin yanzu, kwamishinonin zabe a matakin tarayya da ke hedkwatar hukumar zaben guda biyu ne. A cewarsa, tsarin mulki kuma cewa ya yi aƙalla sai sun kai guda biyar. Amma hukumar zaben ba ta gamsu da wannan matsayi na babban lauya ba. Ga Mr. Nick Dazan.
In an tuna mun fidda jidawalin zaɓe na jihar Kogi da kuma jihar Bayelsa tun 19 ga watan 6 a yayin muna da kwamishinoni guda 13. Zargi na biyu to wannan shi ma ba da tushi saboda idan an je sashi 159 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka wasoyi za a gani a zayane kuma zahiri abinda kundin tsarin mulki ya tanadar shi ne a kowane lokaci idan kwamishinoni 1/3 sun kasance to suna iya ɗaukan umurni wanda kuma zai shafi ita hukumar zaɓe.
Manyan jami'an ƙasar sun shirya tsaf don tunkarar wannan zaɓe. A cewar Mai Malabu ne sakataren jami'ar APC na ƙasa baki ɗaya, suna da ƙwarin gwiwar lashe wannan zaɓe.
Muna da ƙwarin gwiwa ba kaɗan ba, ina tabbatar maka mutane da suke wannan jihohi guda biyu sun ƙosa da halin da suke ciki a yanzu. To wannan shine abin da ya bamu ƙwarin gwiwa da tabbaci insha Allah wa'annan jihohi biyu idan aka yi zabe za mu yi nasara.
Mai Malabo ne.
Election is not about Wada.
Gwamna Idris Wada kenan na jihar Kogi ke tada zakamin magoya baya. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya Barista Abdullahi Jalo.
In Allah ya yarda wannan jihohi guda biyu za su zama na jam'iyyar PDP. In wannan zaɓe in an yi shi cikin yardan Allah.
A halin da ake ciki kuma cikin jerin shari'u daban-daban har guda uku da gwamna Ibrahim Gaidam na jihar Yobe ke fuskanta a kotuna uku. In an jima kaɗan ne kotun sauraron shari'ar zaben gwamnan jihar za ta yanke hukunci tsakanin gwamna Ibrahim Gaidam na APC da Alhaji Adamu Maina waziri na jam'iyyar PDP. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.